yaro
na'am baba gaskiya yaro wannan abokin naka da kuke zuwa da shi nan gidan yana shiga haƙina wallahi
to shiga haƙin ka ne mai baba yi
wannan turaren da yake sawa in zai zo gidan nan ba na san shi wallahi ka kira shi yanzu a waya ka gaya mai in dai zai ƙara zuwa gidan nan kada ya ƙara sawa wannan turaren
okay to bari in kira shi yanzu in gaya mai
dawo kira shi yanzu ka sashi a hansafuri
hello
yawa hello aboki ne akai ne
ito aboki na wallahi baban mu ne yace in kira kan gaya maka wai wannan turaren da kake sawa in zaka zo gidan mu yace da Allah ka bar sawa wallahi baya so
to to ai aboki na ba turare bane maganin mayu ne
okay
oh shi da ni
eh
what people will come